الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديعتا ثبتك الله سبحانه وتعالى yesake me domo a cikin wannan jilsar tamu ta 12 a cikin wannan littafin na Nuniyatul Qahtani li Abi Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. A yau muna ranar Litinin 7 ga watan Rajab shekara ta 1441 Hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai ga 2 ga watan Maris shekara ta 2020 miladiya. Annabi Isa alaihi salatu wassalam, a satin da ya huce mun tsaya a baiti na 103. Yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a baiti na 104. Yaqulu al-Qahtani rahimahullah: يوم القيامة لو علمت بحوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لحوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر أهم الشان. والجنة الأولياء ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من الإقيان. ويجيء فيه المجرمون إلى نزوى يتلمزون تملز الأطشان. ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان. والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان. وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان. حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. يقول القحطاني: يوم القيامة لو علمت بحوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لحوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من الإقيان. ويجيء به المجرمون إلى لظى يتلمزون تلمزا عطشان ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدل من خوفهم بأمان وشفيئهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان بارك الله فيكم وزادكم من فضله وتوفيقه. يقول محمد القحطاني رحمه الله محمد القحطاني الله يمي رحمه يكي تشوى أجكم بيتي ندري دهدو يوم القيامة لو علمت بحوله رانا تاشن القيامة أنا زنشن رانا تاشن القيامة بانا بانا ياي زنشن حياة برزقية هبون دزي وارو أجكم تبعي ياي زنشن كما روكا شن رانا ما حشر أبون دزلت كسنتي ياي زنشن شن الخوض ياي زنشن قنن الله سبحانه وتعالى yanzu malam sai ya fara zance abaiti na 104 ranar tashin alkiyama da ta san abin da yake tare da shi na abubuwa manya-manya labararta min ahalin wa min awqali da ka tsere ma iyallanka da ka tsere ma yan garinku nan malam yana nihi a ranar tashin alkiyama dan saboda lugumu tsin wannan ranar da abubuwa masu tayar da hankali da mutane za su haɗu a waje guda ɗaya azir ba mai riga barantana wando kuma wala yukallimu ahadun ahada kuma kowa bai so ya ma ɗaya magana ba mai wani a ringa hira an taru waje a ringa tattaunawa a'a kowa la yukallimu ahadun ahada kowa ba zai ma kowa magana ba lokacin nan babu zancen magana ba an kaga dan uwanka ma tserewa zakai baka so ya ganka kamar yanda yazo a cikin suratu abasa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mar'in minhum yawma idhin sha'ni yughni ranar da mutun zai tsere ma dan uwan shi ya tsere ma ma'aihiyar shi ya tsere ma baban shi ya tsere ma matar shi ya tsere ma iyayen shi a ranan nan li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'ni yughni kowa sha'ni shi ya sha mai kai baka so wani ma ya ganka dan dan ka ayi wata reglement de compte ta daba kullum mashghulun bi nafsihi kowa ya shagalta da ran shi wa kullun yaqulu nafsi nafsi kowa yana cewa raina raina ba ruwan shi da wani la yas'al walidun an waladihi kai baban ya mince yana da da ina ruwan shi da dan nashi wala mauludun an walidihi shi ma dan ya mince yana da uba a lokacin ina baban shi bai so ma su haka shine Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan fada a cikin alqur'ani fa iza nufiha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun ko kuma a cikin surati al-ma'arij inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yas'alu hamimun hamima a ranan nan wala yas'alu hamimun hamima aboki baya tambaya ina abokin shi yake yubassarunahum tawaddul mujrimu law yabtadi min azabi yawmi izin bi bani wa sahibatihi wa bani mutun ya tsere ma matar shi ya tsere ma iyayen shi wa fasilatihi allati tu'i ya tsere ma dangin shi wanda suka tattale shi tun yana yaro har ya girma amma bai so ya gamu da su wa man fil ardi jami'an summa yuji to tunda ya tsere ma ma'aikiyar shi ya tsere ma baban shi ya tsere ma iyayen shi to wane ne kuma za a ce wani dan unguwa ko wani dan gari kenan babu zancen wani shine la faratta min ahlin wa min awtar sai malai yace a cikin baiti na 105 yawmun tashaqqaqatis sama'u li hawlihi wa tashibu fihi mafariqul wildani ranar tashin alkiyama ranar sama za ta tsatsage shine an ce yawmun tashaqqaqatis sama'u li hawlihi dan saboda girman wannan rana shine Allah subhanahu wata'ala yake fada a farkon suratul inshiqaq ayi sura inshiqaq sura tsagewa idas samaa'u inshaqqat idan sama ta tsage hallo akai suratul infitar hallo sura kecewa akace idas samaa'u fatarat kima in fatarat kama inshaqqat ne hallo idan sama ta fece ta sa ta tsage yawmun tashaqqaqatis samaa a ranan nan dan girman wannan wunin sama he ta tsage wa tashibu fihi mufariqul wildani kuma a lokacin nan zaka ga yaro bai kai yayi gurgura ba amma yayi gurgura dan saboda abubuwan da suke wannan wunin yawma yush'alul wildana shiba ranan da za a sa jarirai su yi gurgura wa tuzhiru fihi kullu murji'atin amma abda'at me shayarwa zata mance da danta shi a duniya duk me shayarwa bata mance da danta wajen shayarwa amma a wannan rana zata mance wa tara'u kullu zati hamlin hamlaha so duk me ciki a lokacin he tayi bari dan girman wannan rana wa taran nasu sukara kaga mutane sun yi su wa ma hum bisukara kuma ba wani sun sha giya bane ko kuma sun sha abin da zai sa su maye a kawai dan wannan ranan ne suke su kaman sun sha wani abin maye alhali kuma basu sha komai ba dan saboda azaba Allah bai girma ci kowa yana tsoron azaba Allah Allah ya kare mu daga azaba Allah amin he ke cewa a baiti na 106 yawmun abusun qamqarirun sharruhu fil khalqi muntashirun azimush shani yawmun abusun qamqarirun anan malan ya iktibasi daga cikin suratul insan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamqarira ce lalle mu muna tsoro daga ubangijinmu wani yini mai matukar hargitsi mai matukar lamurruka wanda al'amurruka suke takulewa a cikin shi a cikin suratul insan ai kasirul ahwal mai yanayi da dama da lamurruka manya-manya ba a iya imaginin wannan wuni to wajibi ga musulmi yayi isti'dadin wannan wunin shine imani an tambaye magabata as-sal ko an tambaye su ya ce menene at-taqwa sai su ce al-amalu bit-tanzil aiki da al-qur'ani al-amalu bit-tanzil daga cikin wahala su ce wal isti'dadu li yawmir rahim wal isti'dadu li yawmir rahim da shirya ma wannan ranar kafin ta zo shirya ma wannan ranar ta zo kafin ta zo wannan shine maganin wannan ranar kawai والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة ان تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وني صحابيه تنبيه شي يوم تجي القيامه قال للسائل سيما الله صلى الله عليه وسلم سيتي ما وندي wannan tambaye wama a'adatta laha yawmi kashriya mata kake tambaya da ita haka manzo Allah ya ce ma sahaba me kashriya mata kake tambaya da ita qala sai sahabin yace walakinni uhibbu Allaha wa rasulahu amma dai ina son Allah kuma ina son manzon shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa anta ma man ahbabta, kai kuma kana tare da wanda ka so. A ranar da kana tare da Allah, kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai na Allah ne a ranar ne, kuma kai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da Muslim ya rawaito daga hadisin Anas radiyallahu anhu, sai malam yace a baiti na 107, wal jannatu al-uliya wa naru jahannama darani al-khasmaini da'imatani. Wal jannatu al-uliya, da al-janna madaukakiya, wa naru jahannama, da wutar jahannama, darani gida ne guda biyu, lil-khasmaini, wanda busu gamuwa, haka sun juna ne. Shi al-janna ta musulmi ce Allah ya sanya mu a ciki, wuta ta kafiri ce Allah ya kare mu daga ciki, kuma wannan da'imatani dawama ake a ciki, ba a mutuwa, barantana ka ce an aka mutu shikenan, ba a mutuwa. Wannan baitin yana nuna mana cewa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya kamata musulmi ya yi imanin cewa akwai aljanna tun yanzu, ha tun yanzu akwai ta tana nan, da wuta akwai ta ita ma tun yanzu. Wannan wajibi ne mutum ya yi imani akan haka, kamar yadda Al-Qur'ani ya faɗa, wa iddatu lillazina amanu billahi wa rusuli, ita aljanna tana nan yanzu ma, amma wanda suka yi imani da Allah da manzon shi tanadin ta, Allah ya sanya mu. Kamar yadda Allah yake cewa a cikin surat Al-Imran, wa iddatu lilmuttaqin, an tanada ta ne ga masu takawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laqaitu Ibrahim laylatu usri bi, na gamu da annabi Ibrahim a daren da aka yi Isra'i da Miraji da ni. A manzon Allah ya tafi sama lokacin da aka kai sama da shi, manzon Allah yake ba sahabbai labari, fa qala, sai annabi Ibrahim ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya Muhammad, ya kai Muhammad, ukri ummatika minni salam, ka karanta ma al'ummarka sallama, ka me ka sallama ta a garin zuwa ga al'ummarka, ya annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka ce ina gaida su, amincin Allah ya tabbata a gare su, wa akhbirhum, kuma ka ba su labari wannan al'ummar taka, annal jannata tahibatut turba, lallai kasa aljannata ta ko ta kasa dadi, wa azabatul ma, kuma ruwanta ya yi kowane ruwa da dadi, wa annagirasaha, kuma shibkokinta ko kuma a ce kilanta ko kuma a ce makamin wannan aljannan shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadisi ne sahihi wanda annabi Ibrahim yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba al'ummar shi wannan albishir, dukkan son aljanna ya yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satin da ya wuce mun yi zance akan cewa akwai waɗansu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a saman harshe, masu yauni a saman mizani, da wanne da wanne ne? Subhana rabbiyal azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Duk mai son aljanna ya tammata wannan abubuwa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, harshen mutum ya ringa shiga, ya ringa shiga da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wazakirina Allah kaseeran wazakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima, da masu ambaton Allah da yawa maza, da masu ambaton Allah da yawa mata, Allah ya musu tanadin wata magabara, wata yahiya ta musamman, kuma hallu ya musu tanadin lada mai yawa. Kaga fasara ladan nan hadisin da annabi Ibrahim ya gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa ka ce ma al'ummarka daga gare ni amincin Allah ya tabbata a gare su, kuma ka ce musu cewa lallai aljanna kasanta ta yi kowace ƙasa, ruwanta ya yi kowane ruwa daɗi, kuma hannu ka ce makamashin aljanna shi ne mutum ya ringa cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadisi wanda Tirmidhi ya rawaito. kamar yanda mun yi bayani hallo daga cikin tun mutum yana cikin kabari in dan aljanna ne zai ringa jin kamshin aljanna kuma in dan wuta ne Allah ya kare mu zai ringa shin zahir wuta Allah ya kare kenan shine daga cikin dalili na samu wuta wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda aka yi taradinta don kafirai ko kuma yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin surat ghafir annaru yu'raduna 'alayha guduwan washiya wa yawma taqumu as-sa'atu adfilu ala fir'auna ashaddu al-'azab yanan shine aka ce da'imatani sai ci to wannan kuma aljannat da wuta a duniya ne a abada kamar yanda ya zo a cikin hadisi sahihi za a zo da mutuwa tsakankanin aljanna da wuta tsakiya a zo da mutuwa ala hay'atil kabash kamar rago za a kawo ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo ta tsakanin wuta tsakanin aljanna fa yusbahu bainal jannati wan nar sai a yanka wannan mutuwa wanda ta zo kamar rago kamar yanda ake yanka rago na lai a yanka ta an yanka take sun mai yunadi sai ayi kira ce ya ahalal jannati ya ku yan aljanna Allah ya sanya mu daga ciki khuludun bila maut khuludun bila maut dawama ce ba a mutuwa wa ya ahalan nar ya ku yan wuta Allah ya kare mu ya ce khuludun bila maut kuma dai dawama ce ba kuma ba a mutu ba shine anan malaki cewa darani lil hasmaini da'imatani fahimna sai abaiti na 108 malan yake cewa yawmun yaji'ul muttaquna li rabbihim wafadan ala nujbin min al-iqyani yawmun yaji'ul muttaquna li rabbihim ranad da masu tsoron Allah za su zo ma ubangijinsu wafadan daga kaji kalmar wafad a larabci kaji dadi kenan baki na arziki sune ake ce ma al-wafad baki na arziki ne zatsu sune ake ce ma al-wafad bakin daga kalan su ka san akwai alheri tare da su shine ai Allah subhanahu wataala yake fada a cikin suratul maryam yake cewa yawma nahshurul muttaqina ila rahmani waqta kaga ittibasi ne anan muhammadu qahtani rahimahullah ta'ala yi yawma nahshurul muttaqina ila rahmani waqta shine yace yawma yaji'ul muttaqina li rabbihim waqta ala nujmi min al-iqani minene ranatta za mu taru masu tsoron Allah subhanahu wataala zuwa ga ubangijin mu muna bakin girmamawa duyuful kiram shine al-wafad duyuful kiram ala nushbi min al-iqani akan wa'insu abun hawa masu adon zinariya da azurfa shine al-iqani kenan abun hawa wanda an mai ado da zinariya an mai ado da azurfa an mai ado da kyalkyali wanda a duniya ma babu wannan abubuwa kenan mayar kabu min ad-dawab aw ma yashbihuha shine al-iqani fa fil janna dan saboda aljanna ma aynun la ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba aljanna wama uzunun sami'at akwai abin da kunne bai taba shi ba a cikin aljanna Allah ya kaimu lafiya shine Allah subhanahu wataala yake yabo a cikin surat fussilat innal ladzina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu satanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu malaiku zasuzatar baktar bammu in aljanna Allah ya sanya mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa su wannan malaiku zasu ringa cewa alla tahafu wa la tahzanu kattaku batare kattaku ji tsoro wa abshuru suna muku bishara fa kuma labarta muku bil jannati allati kuntum tu'adun da aljanna wadda an riga an muku dama alƙawarin ta tun duniya nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tad'u ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u ne aka ce nuzulan min Ghafurur Rahim kaga bakin girma kenan bakin girmamawa shine yake cewa mana anan waqadan ala nujubin min al-ikani fa yukarrimuna ahsana diyaba sai a karrama su matakar karramawa kamar yanda muka gani a baya na shan ruwan al-khawt na shan ruwan al-kausar wanda ruwan nan in ka sashi ba kai ba ishi ruwa har abada kuma daga ka san shi ka sashi kamar wani tikita ne ka san ina ne makoma shi in an ce al-wafat mutum ne zai zo baki ne wanda tare da su akwai al-khudu akwai at-tuma annina nutsuwa kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul fajr ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatun mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kenan nutsuwa dan shi ne yake cewa al-wafat baki na nutsuwa baki na karramawa sai yake cewa wa yaji'u fihi al-mujrimuna ila nazwa yatalammazuna talammuzal atashani bayan an yi 'yan aljanna to su kuma 'yan wuta Allah ya kare mu mujrimai wanda suka saba ma Allah sai a zo da su zuwa ga dazwa laza ismun min asma'ina suna ne daga cikin sunayen wuta kawo su wuta kuma har wajen mai sai an sa mata laza malumai suka ce kinayatun an shiddati harriha kinaya ne dan saboda yawan zahinta shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul ma'arij kalla innaha laza nazza'atan lishawa shawa hiya jildatul wajh huska fata ta huska ita ce ake ce ma shawa sai aka ce nazza'atul lishawa ita wannan wuta in ta kama ɗan wuta tana kudda musu fata huska ta cinye ta rede wa iyazu billah shine aka ce nazza'atul lishawa wa qawluhu yatalammasuna talammuzal atshani yesu zo suna ta yin mai ishirwa kamar yanda kare in yana jin ishirwa inda yake yana shisheka bakin yana talallagi shine ya talammazuna talammuzal atshani suna lallagi irin lallagin mai jin ishirwa dan saboda ishirwar ta ishe su kuma halakar ta ishe su kuncin ya ishe su radadin ya ishe su dan saboda wuni guda a ranar tashin alkiyama yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana shekara 50 ne wuni guda shekara 50 namu nan shine wuni guda min ma tu abu shekara 50 namu na duniya shine wuni guda a ranar tashin alkiyama haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shekara 50 namu yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana waliyaz billah sai yake cewa a cikin baiti na 110 wadkhulu ba'dil muslimina jahannama bikaba'iril asami wattughyani akwai wanda musulmi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala da farko sai ya sanya su ta jahannama Allah ya kare mu dan me yasa bikaba'iril asami dan saboda suna tailahi lahi na kabira al-kaba'ir manya-manyan zunubai waɗu biyani kuma suna yin shishigi ita al-kabira al-kaba'ir jam'u ne na kabira maganar malamai tana da yawa akan cewa menene al-kabira amma mafi rinjaye magana Abdullahi ibn Abbas inda yake cewa al-kaba'ir kullu zambi dukkan laifi hatamahullahu bina wanda Allah ya ce in mutum yayi wannan abun wuta za a sashi shine al-kaba'ir duk abinda Allah ya ce in wanda yayi wannan abun wuta za a sashi shine al-kaba'ir dai kenan augadabi ko kuma Allah ya ce zai yi gushi da mutum shi ma wannan al-kaba'ir ne duk abinda mutum aka ce ka bari wanda bai bari ba Allah zai yi gushi da shi wannan abu in mutum yayi shine al-kaba'ir aula ana ko kuma duk wanda Allah subhanahu wataala ce duk wanda yayi wannan abin natsi ne me to wannan abin shi ma alkaba'ir aw azab ko kuma wanda yayi wannan abin Allah ya ce zai mai azaba ko kuma zai mai wani wa'id a ranar tashin alkiyama to shi ma alkaba'ir to wannan wanda suke alkaba'ir din ya zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a sanya su wutar jahannama bi kaba'iril asami wattubyani amma bayan an sa su sai mana yace wallahu yarhamuhum bi sihhati aqdihim Allah subhanahu wataala daga bayan zai ji tausayin su dan saboda imanin nasu duk da sun yi lahin dan saboda imanin su wa yubaddalu min khawfihim bi amani sai a juya musu da suna cikin tsoro yanzu kuma hallo sai a maida su amintattu kene shine kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukhraju minan nar man kana fi qalbihi misqalu zarratin min al-iman za a hudo daga cikin wuta duk wanda yake da kwatankwacin kwayar zarrar imani a cikin zuciyar shi Allah sai ya hudo shi daga wuta ya kai shi aljanna wanda Muslim Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne wanda Albani ya ingantar da shi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yudkhilu ahlul janna aljanna za a sanya in aljanna aljanna Allah ya sanya mu yudkhilu man yasha'u min rahmati Allah zai sanya wanda yaso daga cikin rahmar shi Allah ya sa mu na ciki wa yudkhilu ahlun narin nara kuma za a sanya in wuta su shiga wuta Allah ya kare mu summa yaqulu sannan sai ya ce unzuru man wajad Allah subhanahu wa ta'ala unzuru man wajadtum fi qalbihi misqala habatin min hardal min al-iman fa akhrijuhu kudiba duk wanda azuciyar shi akwai kwatankwacin kwayar zarra na imani a cikin zuciyar shi to ku huddo shi daga cikin wannan mutai fa yukhrijuna minha sai a huddo su daga ciki kuma man suna masu masassara wanda suna masu zazzabi ba lahiya kada imtahashu sun yi baki duka babu kyawun gani fayu kauna fi nari hayat sai a jeba su akwai wani ruwa wanda ruwan sunan shi narul hayat a ranar tashin alkiyama kogi ko kuma a ce plebe in rayuwa daga an sa su a nan to duk wannan wahalar ta huta bakin nasu ya huta hasken nasu sai ya dawo sannan kuma hallo fa yudkhiluna aljanna sai a sanya su aljanna hadisi wanda Buhari da Muslim ya rawaito sai mala yace a baiti na 112 wa shafi'uhum inda khuruj Muhammadun wa quburuhum fi shaqi'il hayawani mece can su a wannan guddawa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam si je cece su daga cikin wuta a huddo su a kai su zuwa ga aljanna yana nihin wannan kaman ya kamata mutum ya yi imani akwai shafa'a shafa'a na manzon Allah ya kamata mutum ya san su akwai ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam na farko wanda yake cewa duk wanda ya kwaikwayi mai kiran sallah in mai kiran sallah yana kiran sallah ka ringa kwaikwayen shi ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka tsaya ka ce Allahu akbar Allahu akbar shar'an la ilaha illallah kai ma kace a shar'an la ilaha illallah shar'an muhammadar rasulullah kai ma kace a shar'an muhammadar rasulullah duk abin da ya wadi ka kwaikwaya sai waje biyu ne ba akwai koyon mai kiran sallah lokacin da aka ce hayya ala salah to kai baka cewa hayya ala salah sai ka ce wala haula wala quwwata illa billah hallo in yace hayya ala falah hallo ka ce wala haula wala quwwata illa billah in ya yi da kiran wannan sallar kama annabi sallallahu alaihi wasallama salatul ibrahimiyya in ka yi da ay allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatu al-qa'ima ati muhammadin al-wasila wal-fadila wa ba'athahu maqaman mahmudan allazi wa'ata manza Allah ya ce duk wanda yayi wannan abun to ce to na ya tabbata a gare shi dai kenan kuma wannan min ahlil kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati ceto na ga ma'abuta masu laifi girmama a ranar tashin alkiyama kamar yadda Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito daga hadisin Anas radiyallahu anhu wa yusiluna qabla an yudkhil al-janna fi shaqiqin hayawani kenan naru al-haya shi ya ce ma shaqiqin hayawani sai a wanke su a cikin wannan kogin na rayuwa kafin a sanya su aljanna sai malai yake cewa hatta iza uhiru hunalika udkhilu in aka tsarkake su aka wanke su a cikin wannan ruwan narul hayat to idkhilu sai a sanya su jannatu adnin jan aljanna wanda koramu suke gudana a cikin ta wa hiya khairu jinani kuma ita ce mafi alherin aljanna sai a sanya su an kamar yanda ya gabata za a hutu su daga cikin wuka wuta sannan a jefa su cikin kogi na rayuwa sannan a sanya su aljanna da sun yi baki yanzu kuma hallo sai a mera su sun zama samari gwanin kyawu gwanin gani suna masu shekara 33 haka ne shekarun yan aljanna yanda ya zo a cikin hadisi na sahihi na Abi Huraira wanda Albani ya gantar da shi dan aljanna umur na annabi Isa ne za a ba mutum annabi Isa shekara 33 to haka ne shekaru hallo na yan aljanna 33 kuma hallo babu hurhura babu hurhura kuma hallo babu tsuha babu yaba ba a girman ko kullun ana ne ba in tsoho ne ko tsoho ne kai sai an medo ka yaron wani matashi wata tsohuwa ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tazancan aljanna ana tafadi akwai inab akwai wane ne akwai wane ne kayan dadi sai tace a roka mata Allah annabi ma annabi a roka mata Allah Allah ya sanya ka aljanna annabi da ya kalle ta sai ya murmushi sai ce al-ajuz la yadkhul aljanna tsohuwa ai ba ta shiga aljanna yana murmushi tsohuwa sai ta fara kuka sai manzon Allah ya ce ku ba ta labari ai ba ta shiga ba aljanna ne tana tsohuwa sai an maida ta budurwa yarinya shatak sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta qauluhu ta'ala fi suratul waqi'a inna ansha'na hunna insha'a faja'alna hunna abkara urban atraba kaga aljanna kenan Allah ya kai mu lafiya kenan za su shiga aljanna bayan an wanke su suna masu shekara 33 mukahalina idan su daga ka gani hallo zai burge ka idan na aljanna daga ka gan shi na burge ka kamar sun sa kwalli kuma su kuma ba su sa kwallin ba mukahalina hadisi wanda Abi Huraira ya zo da shi Albani ya ingantar da shi sai mana yake cewa fallahu yajma'una wa iyyahum biha Allah ya gama mu da mu da wannan wanda aka hudo daga cikin wutan mu ba tare da mun shiga wutan ba addu'a ce ke ana min ghairi ta'zibin ba tare da yin ba tare da an azabtar da mu ba Allah ya sanya mu aljanna tun farko wa bi ghairi hawani ko ba tare da mun sha wani kaskanci ba mun sha wata wahala akwai asbab malamai sun jero su ko alkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da suke kai mutum aljanna direct daga ya mutu na farko qira'atu ayatul kursiy ba'da kulli salati karanta ayatul kursiy bayan kowace sallah ta farilla yana kai mutum aljanna ba burki hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda yake karanta ayatul kursiy bayan kowace sallah ta farilla babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa duk wanda daga an saramci shine a dinga kiyayewa da kyau mutun ya daure wannan garaba sakata bar shi duk ko mun gaugawar da kake baka sani ba in ka tashi wata sallar ta sake dawowa ko kuma ba ta sake dawowa ba tana yiwa wannan sallar kace ta karshe kai gauga ka tashi kai kana da wani uzuri na daban kana yi wa wannan uzurin da ka tayi fa kai shi ba shine mutum ya ringa daurewa ya ringa cin wannan garaba sa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake karanta ayatul kursiyyu bayan kowace sallah babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa wannan hadisi ne ingantacce dai kenan dai ga mutum yana gaugawa babu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar su kuma wannan aka ce duk wanda yace subhanallahi 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ya cika na 100 da cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir aka ce za a kankare mai zinubban shi koda ko wannan zinubban nashi sun kai kwatankwacin kun hakkoki to kaga an goge ma zinubai sun kai kun hakkoki a azaba la'asar ta zo an goge ma magariba ta zo an goge ma isha ta zo an goge ma to har ya buka min daralihi shay'un wannan mutumin ya kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawan mutum ne akwai kogi a kofar gidan shi ya shiga ya ringa wanka sau biyar a wannan wuni ko wannan mutumin an ce yana da dauda manzon Allah ce tabbas ba a ce ba yana da dauda to haka ne abubuwan da suke kai mutum aljanna kenan babu kamar an mutum Allah subhanahu wataala kuma yanda an mutum Allah subhanahu wataala da su ne zukata suke samun nutsuwa kuma da su ne Allah subhanahu wataala yake tuna ka kuma su ne Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin cewa yayi tanadi tanadi mai girma daga cikin abubuwan da suke kai mutum aljanna direct silatul rahim silatul rahim sada zumunta zuwa gaida ɗan uwa koda gusu baka ko biyu kuma koda kai baka da halin basu yana kai mutum aljanna kuma duk wanda bai sada zumunta kuma har to yana jin kamshin wuta Allah ya kare mu manzo Allah ya cewa baya shiga aljanna mai yanke zumunta la yadkhulul jannata qati'u rahim ina ana so mutum ya yawaita sada zumunta yana daga cikin abubuwan da suke kai mutum aljanna fahimta bayan haka yana daga cikin abubuwan da suke kai mutum aljanna yin sallah a lokaci yin sallah a lokaci wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyul a'malu uhibbu ila allah ta'ala ya ce as-salatu fi waqtiha yin sallah a lokacinta wani sahabin da yazo shi kuma hallo ya daura wata problematic din da shi yake cewa ara'aita idza sallaita al-maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala shalika shay'a a adkhulu al-janna sai manzo Allah ya ce kala na zawa yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai shi idan na sallati salloli na farilla guda biyar wa sumtu ramadan azumi yazo ma sai na yi shi wa halaltu al-halal ina halalta halal wa haramtu wa haramtu al-haram ina haramta haram wa lam azid ala zalika shay'a amma bun kara ba ba ruwana da wa'insu abubuwa a adkhulul janna yace wa manzo Allah zan shiga aljanna sai manzo Allah ya ce kala na'am an zo wajen dan zaka shiga aljanna Allah ya sanya mu aljanna kenan bayan yin sallah a lokaci kuma hallo ana so mutum ya ringa yin sallah a cikin dare kana sallah a cikin dare tana kai mutum aljanna babu riki yin sallah lokaci da mutane suke yin barci wa sallu bil layli in ji manzala ku yi sallah da daddare wan nasu niyamun lokacin da mutane suke yin barci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna kuna amintattu bayan wannan yana daga cikin abubuwan da suke kai mutum aljanna al muhabbatu billahi soyayya dan Allah subhanahu wa ta'ala ka so mutun dan Allah ba dan kudin shi ba ka so mutun dan Allah ce duk wanda ya so mutun dan Allah an mai tanadin aljanna wa rajulani tahabba billahi suna cikin inuwa Allah ranar da babu inuwa sai inuwa Allah subhanahu wataala. Manzon Allah a cikin wani hadisi yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba za ku shiga ba aljanna har sai kun yi imani. Wala tu'minu hatta tahabu, kuma ba za ku yi imanin ba har sai kun so junanku ba kiyayya ba. Kaga yanzu abinda ake wadan wannan fartin, dalilin wannan fartin sai ya kiran wannan fartin, ko kuma dan wannan equipe din, dalilin wannan equipe din Allah sai kiyayya ta shiga. Kafirai sun hada kiyayya, shi kuma abinda ake so a hadu, haduwa ita take kai mutun zuwa ga aljanna. Ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, shin bana ko gaya muku wani abu ba wanda idan kuka yi wannan abun za ku so junanku? Sai manzo Allah ya ce afshu salama bainakum, ku yawaita sallama a tsakankaninku. Sal yawan yin sallama yana sa mahabba fillahi, yawan yin sallama kuma hallo yana kautar da albagada'u wa shahanahu. An gane go? Bayan haka yana daga cikin abinda mutum yake kai mutum aljanna ziyarar marasa lahiya. Ziyarar marasa lahiya, mala'iku sama da 70,000 suke cewa ya Allah ka gafarta mushi, ya Allah ka ji kan wannan wanda ya tafi ya gaida wanda kusa da lahiya. Kuma duk wanda ya tafi gaida marasa lafiya yana cikin hanyar ɗan aljanna har sai ya dawo. Tahiyar da yake yi tahiya ce yake ta ɗan aljanna, yana kaman zaya aljanna ne. Yana wani min asbab dukulul janna kenan. Lokaci ya yi kenan, daga nan da muka abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف نزلهم ووصي مرحلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.